Shugaban kasa Muhammadu Buhari ya amince da daga takunkumin ne bayan shawarar da shugaban kwamiti na musamman da gwamnati ta nada Kashifu Inuwa Abdullahi ya bayar. Wannan ci gaban yana nufin yawancin ƴan Najeriya na iya dawowa da amfani da dandalin sada zumunta na Twitter bayan watanni 7 da rufe shi. Bincike ya nuna cewa kamfanin Twitter ya cika sharuɗa da gwamnati ta gindaya masa wanda ya hada da bude ofishin su a Najeriya a ƙarƙashin wakili da zai gudanar da ayyukan su. Yin rajista da hukumar harkokin kasuwanci wato CAC, samun lasisin hukumar watsa labarai ta ƙasa da biyan haraji. Ba a yadda Twitter yayi katsalandan a harkar tsaron ƙasa ta watsa labaran ƙarya ko cin zarafi ba. Ministan watsa labarai da al'adu Lai Muhammad ya yi tsokaci.
Yet what we are saying is that all platforms, all platforms, you must register in Nigeria. You must be a corporate entity so you can do business in Nigeria. Because you are doing business in Nigeria, whether it's Netflix, whether it's local, whether it is Facebook, and in addition to being able to regulate them, they are making billions of naira out of this country. They are not paying tax. That can't be allowed to go on.
A nan, Lai Muhammad yana cewa Twitter yana tara makudan kuɗaɗe daga Najeriya ba tare da goyon bayan doka ko bin dokokin ƙasar ba. An yi hasashe cewa ƴan Najeriya sun yi hasarar sama da naira biliyan 6 a watanni 7 da aka haramta amfani da shi a ƙasar. Shi ma masanin tattalin arziki Abubakar Ali ya nazari akan batun yana cewa
ya ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasar nan saboda haka an ci nasara. Najeriya ta sake cin nasara domin yanzu Twitter ta zo ta bude ofis a ƙasar nan, tana bin haraji a ƙasar nan, to dole kuma za ta bi dokokin ƙasar nan kuma ta martaba ƙasar nan yadda yake. Ba za ta ringa barin dandalinta ba a ringa amfani da shi wajen abin da zai kawo ƙasar nan zagon ƙasa.
A lokacin da yake tofa albarkacin bakinsa, masanin harkokin sadarwa kuma mai amfani da dandalin Twitter Awala Abdullahi ya yaba da wannan nasara da aka yi.
Ina mai godiya ga Allah Madaukakin Sarki da ya sa muna ɗaya daga cikin waɗanda suka wayi gari yau akwai wata hanya ta sadarwa da ake kira Twitter. Ina ma shugaban ƙasa godiya ko da ya ma sa takunkumin tukunna, saboda duk abin da ake wa lafiya kuma da zaman lafiya ake ma. To idan kuma ainihin duk abin da zai haifar mana da rashin zaman lafiya gwamnati ta dau mataki a kai, to sai dai mu taimaka mata a matsayinmu na ƴan ƙasa masu kishin ƙasa. Sannan kuma daga takunkumin da yayi hakan ya kyauta, domin har ga Allah ta hanyar wannan sadarwa ana samun mutane da yawa suna faɗakar da mutane akan abubuwa da dama na kasuwanci na kuma yadda ake kasuwanci, kuma ana samun hanya da ake yin talla wajen ake samun wani abin shigowa na kuɗi.
A lokacin warware wannan takaddama, alamu sun nuna cewa gwamnati na haramun yi wa dokar hukumar watsa labarai ta ƙasa NBC kwaskwarima da za ta haɗa da Facebook, Instagram, WhatsApp da sauran kafafen sada zumunta. Madina Dauda, Muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.